السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعده إن شاء الله كراتمنا ولا لتابين أشريا زامو دورا دقا إندا مقافانا إن شاء الله وانا كراتمنا وزام تشحرف الميمي مدية قطاعة وهي بقية ما هاتها نفوس ليس فيها تقية مرائية للصالحين أكل للصالحات أكية ما ظل الأمر إلا أن تكون بقية وجوه المنايا بينها تتوسم مدية قطاعة ما لا ينشي مديتك أبن هورك mana ana nufin taguwa kenan abin da zaka hau ya kai ka inda kake so ka je madiyatuka abin hawanka adda'atu shine biyayya wa Allah biyayya wa Allah shine asalin abin hawan da zai kai mutun zuwa ga inda yake so ya je wahaya baqiyatun kuma shine kadai abin da ya saurawa mutun ba abin da ya rike mutun sai ya rike ayyuka na kirki shine baqiyatun kamar yadda Qur'ani yake cewa wal baqiyatu salihatu madiyatuka abin hawarka adda'atu shine biyayya wa Allah waye baqiyatu shine abin da kadai yake wanzar da mutum yake saurar da mutum komai ka samu a duniya zai kare amma wannan biyayya wa Allah ita ce abin da za ta saura ma hata hanufusun laysa fiha taqiyatun nufusun rayuka laysa fiha taqiyatun wanda ba sa jin tsoron shiga cikin zunubi ma hata sune suke shafe ayyuka masu kyau in mutun ya yawaita zunubi ayyuka masu kyau sai zanto suna yi masa wahala shine nufusul rayuka laysa fiha taqiyatu wanda ba sa jin tsoron Allah ko kuma ba sa jin tsoron shiga cikin zunubi ma hata su suke shafe wadannan ayyuka masu kyau mura'iyatul lisalihati taqiyatu su nufusul laysa fiha taqiyatu rayukan da ba sa jin tsoron Allah ko kuma laysa fiha taqiyatu ba sa jin tsoron afkawa cikin zunubai mura'iyatul zaka same su suna yawan riya shine mura'iyatun zaka same su masu yawan riya ne aqiyatun masu ki ne lisalihati ga ayyuka masu kyau zaka ba sa san ayyuka masu kyau in zai ayyuka masu kyau ma to sai dai ayi riya shine mura'iyatun masu yawan yin riya ne aqiyatun masu ki ne lisalihati ga ayyuka masu kyau madal umru yace ya kai dan uwa ina baka shawara madal umru wannan farayuwar taka ta kare illa an takuna baqiyatun dan saura ne kadai ya rage duk abin da zakai a duniya kai shine madal umru rayuwa ta riga da ta kare illa an takuna baqiyatun sai ta kasance saura ce saura ce wujuhul manaya fuskoki na mutuwa bainaha a tsakanin rayuwar tattawassamu tana ta kaiwa da komowa a kanka shine a wannan nuskar ta tawassamu amma akwai fuska akwai nuska tutawassamu tutawassamu ta din da rufuwa wujuhul manaya fuskokin mutuwa bainaha tsakanin wannan rayuwar tutawassamu tana ta kaiwa da komowa alwasmu shine kaman na alama tutawassamu mana fuskokin mutuwa sun riga da sun gama bayyana a rayuwa duk inda zaka motsa to mutuwa za ta iya bayyana a wannan gurin shine tutawassamu tana tayin alamomi mai akarta wad wal badal minka mutahamu maridun jarihum lam yusaidhu marhamu muraduka mafqudun wa babuka bubhamu mashibuka fil fawdail lil dari ashumu tusibuka lakin anta la tata'allamu mai akarta wad mai aka uwar hanjinka shine mai a mi'akarta wat uwar hanjinka ta cika mi'aka uwar hanjinka irta wat ta cika wal badun minka cikinka mudahamu yayi kiba shine mudahamu yayi kiba cikinka yayi kato saboda cin saboda ci mi'akarta wat uwar hanjinka ta cika wal badun minka cikinka mudahamu yayi kiba maridun ga kamaran lafiya zuciyarka ba lafiya jarihun mai miki shine jarihun daga jirhu ne shine miki rauni da yake fito a jikin mutum lam yusa'idhu marhamu, marhamu magani lam yusa'idhu bai taimake shi ba, shine maganin shine tuba, kama bayin Allah na kirki waliye su dora mutun akan wasu ibadu. To lam yusa'id ka marhamu, marhamu maganin wannan rashin lafiya na zuciya lam yusa'id ka bai taimake ka ba, eh lam yusa'idhu bai taimake shi ba. Muraduka mafqudu, muraduka abinda kake nema cewa he ka dawwama a duniya sai duniya ta maka yadda kake so shine muraduka. Muradin ka mafqudun abin rasawa ne, babu shi. Wa babu ka kofar ka mubhamul fasiya ce, ma'ana abin da mutum yake so ya cimma a duniya ba zai cimma ba sai dai ya samu abin da yake da ya samu, shine muraduka. Muradin ka cewa ba za ka mutu ba sai ka zauna a duniya, sai ka zauna lafiya, mafqudun abin rasawa ne, babu shi. Wa babu ka kofar ka kuma mubhamul fasiya ce, mashibuka fil faudaini lidari ashumu, mashibuka furfurarka, eh shine mashibuka furfurarka wacce ta fito ma a kanka, fil faudaini da ta fito a gefan kanka guda biyu, gefan kanka. Al faud shine da muka ce muka yi magana cewa gefan kai, kusan gindin kunne akwai wani kashi gefan kunne shi ake cewa faud. Eh mashibuka furfurarka fil faudaini da take gefan kunnuwanka guda biyu, ashumu kibiyoyi ne liddare ga zamani, eh liddare ashumu kibiyoyi ne, to sibuka da take ta samun ka kowace rana kamar kibiyoyi ne da ake ta harbin ka, lakin sai dai kai an talata ta Allah mu baka jin zafin wannan kibiyoyin saboda rutsewa da kai na duniya. Amma in mutun ya gane kullun rayuwarsa ana taba shi, ana kunce masa wasu abubuwa a jikin sa. Maga duka suhutun yastahilu badidatin masa misadun bi rabbil qalbi tulfa shadidatan madaribu asyafin tuqaddu hadidatan munan nafsi tulfa kullu yawmin jadidatan wa uquba munaha hasratun wa tunaddamu. Magaduka suhutun, magaduka abincinka shine magad, abincinka ko kace kalacinka. Magaduka abincinka suhutun haramun ne, yastahilu da yake juyawa ya koma badidatan masifa, ita haram juyawa take ta koma masifa. Eh magaduka abincinka suhutun haramun ne, yastahilu da take komawa badidatun masifa. Misadun igiya shadidatun mai karfi ne, birabtil kalbi, eh masa misadun igiya birabtil kalbi ta daure zuciyarka, tulfa ana samun ta shadidatan mai tsananin karfi ce, ita zuciya sabo da abubuwa na cin haram da sauran su suke daure zuciya da kasa yin abin kirki. Saboda haka to waɗannan igiyoyin masu karfi ne, shine misadun igiyoyi birabtil kalbi na daure zuciya, tulfa ana samun su shadidatan mai tsananin karfi ne. Madaribu asyafin, madaribu asyafin mabugar takuba, madaribu asyafin mabugar takuba tuqaddu da suke yanke zuciya, hadidatul masananin kaifi ne. Madaribu asyafin mabugar takuba tuqaddu da taquddu da suke yanke zuciya, hadidatul suna da kaifi. Munan nafsi burin rai, abinda rai take so kullun, tulfa ana samun su kullaye min kowace rana, jadidatan sabi ne, kullun burace-buracen zuciya sabi suke kara zama, kullun burin zuciya sabo ne. Mota ce da kai kafin ka shekara da ita sai an yi wacce ta fita, idan waya ka saya ko ta miliyan nawa ka saya kanka shekara da ita an bugo wacce wadda ta fita, gida ko na dubu miliyan nawa mutum ya gina ka yi shekara da shi an sake gano wani sabon yayi. Saboda haka ita haka rai take da buri, duk abin da mutum ya yake to kullum shine munan nafsi burin rai na zuciya, sai an ji dadi, sai an samu kaza, sai an samu kaza, kullum min kowace rana jadidatun, wannan abin sabo ne. Wa uquba munaha, amma karshen burace-burace rayuwa hasratun, hasratun rashin samun nasara ne wato naddumu da kuma nadama amma ita kanta hasratu shi ma nadama ce to naddamu shi ma nadamar ce amma kai an dan bambanta su ne a Hausa wa uquba munaha karshen burace burcen duniya hasratun shine rashin samun abin da ake so wato naddamu da nadama mashibul fatali lil mauti min amaratihi mata halatihi yasali jamaratihi muka'uka la yunjika min zamaratihi mata yastafi kullubu min gamaratihi wa fikrika muktallin wa qalbuka muslimu mushibul fata furfura da take kan saurayi min amaratihi yana daga alamomin zuwan wannan furfuran lil mauti ga mutuwa da kaga furfura ta zo to alamu ne na cewa mutuwa tana zuwa shine mushibul fata furfura da take kan mutum min amaratihi daga alamomin da yake kawo furfura lil mauti akwai mutuwa a ciki kaga an yi hannun riga kenan wani wasu su ce abin da yake kawo furfura wahala wasu ce abin da yake kawo furfura yawan karatu wasu ce abin da yake kawo furfura kaza yace to shi min amaratihi daga cikin alamomin lil mauti shine mutuwa mata halafihi duk lokacin da furfura ya sauka akan mutum shine mata duk lokacin da halafihi furfura ta sauka akan mutum yasdali jamaratihi garwashin wannan furfurar yasdali sai ya rika kona wannan kan ita furfura ita kadai take da wannan abu in yau kaga daya bayan wasu lokuta sai kaga ta gayyato biyar wadannan biyar din ana nan sai ga sun gayyato goma goman nan ana nan sai ga sun gayyato 100 to shine yasdali sai ya siffanta furfura yadda take cin jikin mutum kamar yadda garwashin wuta yake ci shine mata halafihi duk lokacin da furfura ta sauka jiki jamaratihi garwashin wannan furfura din yasdali sai ya kama ci ko kuma jamaratihi din ya zamto wannan lamirin yana komawa ne zuwa ga mutuwa din mata halafihi duk lokacin da furfura ta sauka kan mutum jamaratihi garwashin mutuwa yasdali sai ya kama cin jikin mutum muka'uka layin jika min zamaratihi muka'uka shewarka shine muka'u shine shewa da fito muka'uka shewarka da zaka yi ihu ai tsalle ai dariya a buga kafa muka'uka shewarka layin jika ba zai tsamar da kai ba min zamaratihi daga gargadin da furfura take yi ko kuma min zamaratihi daga gargadin da mutuwa take maka din da za ka kai ga kallon fina-finai saboda ka samu kwanciyar hankali da jin dadi zaka je kallon gol zaka je kallon wasanni saboda wai ka ji dadi jinin ka ya sauka to wannan abin ba zai kubutar da kai daga gargadin mutuwa ba shine muka'uka shewar da layin jika ba zai tsira da kai ba min zamaratihi daga gargadi irin na mutuwa ko gargadi irin na furfura mata yastashiqul lubbu min gamaratihi mata yaushe ne ne yastashiqul lubbu hankalinka zai wartsake min gamaratihi daga wannan magagi na san zuciya da san duniya wannan istifhami ne tambaya sai ake amma dai ba amsa mata yaushe ne ne yastashiqul lubbu hankalinka zai wartsake min gamaratihi daga magagi irin na san duniya da san zuciya wa fikiruka tunaninka muhtallun abun batawa ne saboda mai tunanin ma baya tafiya daidai abubuwa ne marasa kyau tunanin yake baka shine wa fikiruka tunaninka muhtallun abun batawa ne ka kasa yin tunani mai kyau ka gane gaskiya ka dawo kan hanya wa qalbuka zuciyarka kuma muslimu tayi duhu saboda sabo ma'asi ka wada'atu dara ne fihi ma malamun wa madahum lij ala au jahannama muqamuka narun au jinanun munama min alhazmi ta'jilul matabi wa rubbama ataka rasulul mauti wal waqtu mubhamu ma'asi ka saban Allah da kake yi shine ma'asi ka saban Allah da kake yi wada'atu da kuma bin ka ga Allah dara ne akwai gidaje biyu fihi ma a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da saban Allah da biyayya wa Allah shine ma'asi ka sabanka wada'atu da biyayya wa Allah dara ne gida ne guda biyu fihi ma a cikin su malamu akwai gidan zargi wa madhun ko gidan yabo lij ka shiga alaka saurara au jahannama ko ka shiga jahannama a wannan baitin akwai allaf wa nashr murattabun da yace ma'asi ka sabanka in ka dauko wannan sai yace malamun ma'asi ka saban da kake wa Allah malamun zai ja maka zargi wa da'atu shi kuma biya da kake wa Allah wa madhun zai ja maka yabo a gurin Allah darani gidaje guda biyu ne fihi ma a cikin su shine sai maka lij ka shiga wanda kake so ala ka saura au jahannama ko ka shiga jahannama ko ka shiga gidan ni'ima ko kuma ka shiga gidan wuta maqamuka muqamuka wannan wanda yake da wannan muqamuka wanda yake da bugun mana gida ya gyara ba maqamuka ba muqamuka gurin zaman ka an ce muqam shine kamar gurin zama wannan muqamukan an ce maqam kuma gurin tsayuwa muqamuka wanda yake da bugun mana gida ya gyara mu mun jayin nan rufu'a ne muqamuka gurin zaman ka shi wannan duniya kenan da kake rayuwa narun wuta ce idan ka ki yin ayyukan da suka kamata kai na kirki au jinanu ko kuma ya zama aljanna zaman ka na duniyar nan ya zama aljanna kake in kana aiki masu kyau muna'awa wacce take a bar ni'ima min alhazmi yana daga abin himma abin da ya dace mutun yayi shine alhazmu yana daga cikin himma shine alhazmu abin da ya dace mu wamin alhazmi yana daga cikin abin da mutun ya dace yayi ta'jilul matabi ya gaggauta tuba wa rubbama ataka rasulul mauti wa rubbama a kowane lokaci fa ataka rasulul mauti manzan mutuwa mana dan aiken mutuwa zai iya zuwa maka shine malaikan mutuwa wannan rubbama dinan ya kawo ta ne saboda girmama abu ba rubbama ta sau da yawa bane wani lokacin a larabci suna irin wani abun kam kaga takan nuna sau da yawa amma wani lokacin sai a kawo ta saboda girmama abu to ita ma rubbama tana nuna sau da yawa amma wani lokacin sai a kawo ta saboda girmama abu kaga anan an kawo rubbama ne saboda girmama abu wa rubbama ataka rasulul mauti wa rubbama a kowane lokaci rasulul mauti dan aiken mutuwa ataka zai iya zuwa maka wal waqtu gashi kuma lokacin da zai zo din mubhamu rufasi ne ba wanda ya san yaushe zai zo kai kana rayuwa a kowane lokaci malaikan mutuwa zai iya zuwa maka amma kuma wal waqtu mubhamu amma fa lokacin arfe yake ba fada maka yaushe ne yau ne zai zo gobe ne jibi ne gata ne da safa ne da rana ne kana gida ne kana tafiya ne a ba ka sani ba shi yasa ce maka to min alhazmi yana daga cikin abin da ya dace kai yana daga cikin himma da azma ta'jilul matabi ka gaggauta tuba saboda ni wa rubbama ataka rasulul mauti ko da wani lokaci dan aikin mutuwa zai iya zuwa maka wal waqtu mubhamu kuma lokacin rufaffe ne ba fada maka yaushe ne bane maqaluka la yanfaku bil budil saniman nasiman muti'al shaytani ala zambi jasiman muti'an huquqal lahi ma zilta asiman mala'ata kitabal katibina ma'asiman fa in kunta tanha sahafa rabbuka ya'lamu maqaluka la yanfaku bil budil fa nasima maqaluka zancinka la yanfaku baya gushewa nasiman yana yin furci bil budil da barna nasiman ita wannan kalmar ita kanta kalmar nasiman a larabcin suka ce nasima mana kamar yayi maganganu marasa kyau to an ce bilbudil nasiman to shi kansa ita kalmar nasima fi'ilin nasima shi kansa yakan nuna maganganu ne kamar na rashin kyautawa na rashin kyau amma sai aka kawo bilbudil saboda a karfafa maganar maqaluka maganar ka la yanfaku bata gushewa nasiman tana yin furci bilbudil da barna mudi'an li shaytani mudi'an baka gushe ba mudi'an kana yin biyayya li shaytanin ga shaydan kana yi wa shaydan biyayya jasiman kana mai lazunta mana kana mai zama ala zambi akan zunubi kana tayi baka to shine jasiman kana lazunta kana zama ala zambi akan zunubi mubi'an huquqallahi mubi'an halin kasancewar ka mai tozarta huquqallahi haƙoƙin Allah ma zilta baka gushe ba asiman kana mai aikata zunubi mala'ata kitabal katibina mala'ata kacika kitabal katibina littafin masu yin rubutu sune mala'ikun nan da ake kiransu kiramun katibi to mala'ata kacika kitabal katibina littafin masu rubutu sune mala'iku ma'asiman da aikin zunubi kai wancan zunubin sun rubuta kai wancan sun rubuta fa in kunta tansaha idan ka kasance kai ka manta zunubin da kai fa rabbuka ya'lamu to ubangijinka ya sani ubangijinka bai manta ba madalibu nafsin fi hawa ha tawaqqafat malabisu saqrin aw da umun talaffaqat talaqqafat mabanil hawa shadad bila hawa saqqafat madami wa arbabiz zunubi tawaqqafat wa ha anta fi aqabiha tatabassamu madalibu nafsin neman rai fi hawa ha cikin son zuciyarta tawaffaqat ta wuce gona da iri shine tawaffaqat ta wuce gona da iri ta wuce gona da iri mana ta zurfafa madalibu nafsin neman rai shi hawa ha cikin abin da take so tawaqqafa ta zurfafa cikin wannan abu manabisu fakrin tifafi irin na alfahari ka sa kana ta alfahari aw da umin ko kuma abinci talaqqafat wanda kake ci duka wannan son zuciya yakan wuce gona da iri wajen neman waɗannan abubuwa saboda mi in ka kalli farkon baitin madalibu nafsi neman rai shi hawa ha a cikin abin da take so tawaqqafat me zurfafawa ne to sai baka samfur kamar irin smi malabisu fakri tifafi na alfahari farko kenan aw da umin ko abinci talaqqafat wanda yake ake talaqqafat wanda kake ci mabanil hawa gine-gine irin na san zuciya shadat binaha ka daukaka gini irin na san zuciya wasaqqafat kuma kai masa rufi shine tasqif shine a rufa daki ka daukaka ginin san zuciya shine shadar ka daukaka shi kai shi dogon gini irin na san zuciya shine mabanin hawa gine-ginen san zuciya shadat ka daukaka wannan gini ko kuma shadat shi ginin san zuciyar ya daukaka wasaqqafat kuma ka sanya masa rufi madami wa arbabaz zunubi a lokacin kuma madami hawaye jami'i ne na damu nan ce damu hawaye madami kuma jami'in su ne kaga mu a Hausa bamu da jami'in hawaye madami wa arbabaz zunubi hawayen ma abota zunubi tawaqqafat tana tazuba kamar ruwan sama nan ce waqafa ya zuba to tawaqqafat yana tazuba kamar ruwan sama mutanen da suka yi zunubi suna ta kuka suna ta tubawa Allah waha anta gashi kai kuma ta tabassamu kana ta dariya shi a aqabiha a gurbin zunubi kana ta zunubi amma kana ta dariya gani kake ba abin da zai faru shine waha anta ga ka kai ta tabassamu kana ta yin dariya fi a aqabiha a gurbin zunubi muhibbun wa ta'asillaha haza ta'aridu maridun aqulin allaha haza tamaridu maziyun walakin fil fuad tabagudu mana'ata wa tarjuljuda haza tanaqudu tawahhamta lakin sa'a ma tatawahhamu muhibbun wa ta'asillaha haza ta'aridu muhibbun kai masoyin Allah ne a tsammanin ka mu aka ce ina na Allah zaka ce gamu ina musulmi gamu ina masoya gamu shine muhibbun kai masoyi ne kai masoyin Allah ne a yadda kake fada wata asillaha kuma ga kai kana ta saban Allah nan ce ina na Allah zaka ce gamu kuma gashi kana ta saban Allah shine muhibbun kai masoyin Allah ne a tsammanin ka wata asillaha gashi kuma kallon kana ta saban Allah haza ta'arudu wannan warware magana ne shine ta'arud ka san ko anasi ana cewa ta'arudun nafsi ko wancan waccar ayat ta ce kaza wancan hadisin ya ce kaza sai aga kamar sun yi karo da juna shine ta'arudi sai aya kaza ta ce kaza sai aya kaza ta ce kaza sai kamar sun yi karo to wannan abun shi yake kira ta'arudi wannan yace kaza wannan yace kaza sai aga to yaya abun yake shine ta'arudi shine dai kamar a Hausa kace tuka da warwara anan aluga amma ta'arudun nafsi shine wancan nafsin yace kaza sai ga kamar sun saba ko ba sabawa suka yi ba to muhibbun kai a zamanin kamar soyayyen Allah ne wata asilla amma kana ta sabawa Allah ha za ta'arudu wannan warware magana ce kamar tuka da warwara ce kamar tuka da warwara ne kace kai masoyin Allah ne kuma kana saban Allah kace ka ba Allah kuma kace kana san sa maridun ga ka kai marar lafiya ne zuciyarka ba ta da lafiya akulun ga ka mai yawan cin haram shine maridun ga ka kai marar lafiya ne zuciyarka ba ta da kyau akulun ga ka mai yawan cin haram Allah haza ka raunata wancan shine Allah daga illatawa ne Allah nan ta illa ce Allah haza ka raunata wancan kace suwana mutanen banza ne ba mutanen kirki bane mutanen kaza ne wane laifi kaza yake wane yana kaza wane ya cika kaza shine Allah haza kana ta illata wancan yayi kaza wancan yayi kaza tamaridu kai kuma kana mai bayyana da rashin lafiyarka Allah haza kana ta illata wancan haza ta wannan tamaridu wannan abun bayyana da rashin lafiya ne maziyu walakin fil fuadi tabaghudu maziyu ga ka mutun ne mai dadin baki shine maziyu anan ba mazina mazi da muka saba bane duk da kusan ginin za ka kamar kalmar kamar irin sa ne amma dai maziyun anan yana nuna cewa kamar mutum mai dadin baki wannan yazo yana magana rau sai kai tsammanin da gaske yake yi in yazo yana tsara maka kai tsammanin duk duniya baka da masoyi kamar sa shine maziyu ga ka mai dadin baki in kana magana ƴan uwa suna Allah saka da alkhairi shine maziyu mai dadin baki wanda in ya same kai fara tsara ka baka saka ce kana da wani masoyi a duniya kamar sa ba shine maziyu anan maziyu ga ka mai dadin magana walakin sai dai yadda lamarin yake tabagudu bayyanar da kiyayya ya tabbata fil fuadi a cikin zuciyarka in kana magana mutane kana musu dadin baki amma fa a zuciyarka ba ka san su so kake ka tatse su ka gina kanka su kowace walalawa za su sha su sha shine tabagudu bayyanar da kiyayya daga bugudu ne tabagudu bayyanar da kiyayya fil fuadi ya tabbata ga zuciyarka mana'ata wa tarjilju da haza ta naqudu mana'ata ka hana mutane abin da kake da shi wa tarjilju da amma kuma kai so kake kai a rika baka kyauta haza ta naqudu wannan tanaqudi ne shi ma tuka da warwara ne da tanaqudi da ta'arudu anan ma'anar su guda ne haza ta naqudu wannan tuka da warwara ne kai ka hana wani kuma kai so kake a baka shine mana'ata ka hana mutane abin da kake da shi watar juljuda amma kai so kake a rika baka ha za ta naqudu wannan tuka da warwara ne kai ka samu ka boye kuma so kake a rika baka tawahamta kana rayawa a ranka lakin sai dai yadda al'amari yake sa'a ma ta tawahamu abin da kake rayawa a ranka yayi muni baya kan hanya ma dakhata wa narul hilsi qalbaka ahraqat maridan wa ashjarul hawafi awraqat musabihu ayatun masabihu ayatu da'at wa ashraqat mahaliku sukkanu sarabika ahadaqat wa anta gadan aw ba'da zalika minhum madakhata wa narul hirsi qalbaka ahraqat madakhata kai girman kai shine madakhata kai girman kai wa narul hirsi wutar kwadayi aharakat kalbaka ta kone zuciyarka so tsabar kwadayin ka kamar ma wutar kwadayin ta kone zuciya ne ba a ji kenan ba a gani ba a jin kunya maridan ga ka kan gararre wa ashjarul hawa akwai wadanda bugun su yace muridan eh amma bugun mu na gida guda biyu gaba daya yace maridan eh maridan yace a bugun mu na gida guda biyu gaba daya amma naga yar misra sun ce muridan wanda ta sa yar misra ce ya gyara maridan din yafi kyau gaskiya eh anan ta muta gidan tafi yar masar din kyau maridan ba muridan ba in an ce muridan sai ya zanto kamar na muridi ko kuma na nifi eh amma maridan shine kangarare illa shaydanan marida to anan ta muta gida tafi ta masar kyau so da ka wanda suka sa masa muridan ya gyara ya maida fataha ya kuma maida ita ta koma fataha maridan kana kangararren mutum wa ashjarul hawa bishiyar so bishiyar san zuciya aura ka tayi ganye fi a cikin zuciyarka masabihu masabihu futulin zuciya shine masabe jami'i ne na misbah masabihu alayatu futulin da suke fuska haska ka zuciya su shine ayoyin Allah za'at su ne suke yin haske wa ashraka suke yin kalkali su ayoyin alqur'ani su suke haska zuciya wa ashraqat sai zuciyar ta tsikalkali mahaliku sukkanu sara mahaliku mahallakan sukkanu sara mazauna kasa ita ce duniya ma'ana abin da yake halakar da mutanen duniya shine mahaliku mahallakar sukkanu sara mazauna duniya shine kasa ahada kattake waye bika da kai mana duk mutanen duniya duk abin da ya halakar da mutanen duniya abin da ya halakar da mutanen duniya yana kewaye da kai shine mahaliku mahallakar sukkani sara mazauna duniya ahada katta kewaye bika da kai saboda haka idan ka kalla kuma hakan muke rayuwa duk abin da dan adam yake rike da shi a rayuwa to wannan abin zai iya zama masa ajali idan mutum yana dauke da mota mota za ta zama masa ajali kaga abin da ake so mota ana son mota sosai daga cewa da suke shiga rai a duniya akwai mota to zaka samu kuma ita ma takan zama mutum ajali shine abin da yake magana cewa dukan mahaliku sukkani sara abin da yake halakar da mutanen duniya a hada kaciya kewaye da kai bika da kai mana duk wani abu zai iya zama wa mutum sanadi wa anta gadan amma kai gobe aw ba'da zalika ko bayan gobe kenan minhu kana cikin mutanen da suka mutu eh mafazatuka alqur'anu fal zambi wurdihi ma'anihi umma ka'idihi wa wurdihi madal layl wal isbah wa ba'a bi gardihi madaka qaribun fasta iddali wurdihi fama huwa illa jannatan aw jahannamu mafazatuka alqur'anu mafaza tuka rabanka ko kace matsirarka abinda zai baka tsira shine mafaza tuka abinda zai baka tsira gurin tsirarka alqur'ani shine alqur'ani fal zambi wurdihi kalazamci wurdihi karanta alqur'ani shine fal zam kalazamta bi wurdihi da karanta alqur'ani shine wurdin sa sai kalazamci karanta alqur'ani to zai zama maka matsira ma'anihi sai abu na biyu kuma ma'anonin da alqur'ani ya dauka shi alqur'ani shi kadai yake da irin wannan abu iya karanta shi ma baka san ma'anonin sa ba ya ishe ka jari ko baka san fassarar sa ba in ka dauka kai ta karantawa ya ishe kai kai yadda kake so kaje in kuma ka san ma'anonin sa kuma duk aiki da ma'anonin sa shi ma zai kai ka inda zaka je shine ma'anihi ma'anonin alqur'anin kuma nu'ma ka'idihi nu'ma ka'idihi ni'ima ne ga wanda zai kutsa cikin ma'anonin alqur'anin wa wurdihi da kuma shiga cikin koramar alqur'anin shine wa wurdihi da kuma gangarawa cikin ma'anonin alqur'anin korama ta alqur'anin madal layl dare ya wuce abin da yake nufi madal layl dare ya wuce ma'ana kai yanzu ba yaro bane in aka ce al-lailu dare shine in ka kalli kanka a matsayin ka na yaro zaka kanka baki ne to yana kama da dare yanzu kuma furfura ta danno maka kai shine madallailu dare ya wuce wal isba'u safiya ba'a tayi haske bigardihi da mai rera waƙarta shine bigardihi da mai rera waƙarta an ce garbi shine kamar rera waka idan mutun yana kusa da yadda tsuntsaye yake zaka da asbata da nokai zaka ji tsuntsaye sun fara kuka su kurciya da sauran tsuntsaye ko makara kai in akwai tsuntsaye a gidanku ko makara kai tsuntsayen nan za su ga ya maka makara da gari ya waye zaka ji tsuntsaye sun fara kuka saboda haka maballelu dare ya shude ya wuce mana kai yanzu ba yaro bane wani isbahu safiya shine furfura za a ta bayyana bigardihi da mai rera waƙarta madaka qaribun madaka fagen tafiyar ka qaribun kusa ne ka gama tafiya abin da ya rage maka dan kadan ne shine madaka fagen tafiyar ka qaribun kusa yake fasta idda kai tanadi li wuddihi ga gangarawa fama huwa illa jannatun fama huwa ba abin da ya rage in ka gangara illa jannatun sai aljanna au jahannamu ko jahannama saboda haka mutun ya tanadi eh shine fama huwa illa jannatun aw jahannam ba komai a cikin abin da aka gangara dinnan sai aljanna ko jahannama wallahu a'lam.